sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis 6 ga watan Yuli shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta bada belin dakataccen mataimakin kwamishinan ƴan sanda DCP Abba Kyari. To sai dai da sauran rina Akaba.
Mutum ne da aka rike shi ta wuya, aka kuma rike shi ta konkos. To yanzu mun yi kokarin mun balle abin da suka rike shi ta wuya, don insha Allah na konkosin ma za mu yi kokarin mun kunce wannan abin da suka dauke shi da shi da wata mala.
Kungiyar nan ta rajin kafa a kasar Biafra a kudu maso gabashin Najeriya, IPOB, ta sake kafa wata dokar zaman gida a yankin a ci gaba da matsin lamba ga gwamnati da ta sako jagoran kungiyar Nnamdi Kanu. Haka kuma za mu kawo muku rahoton wata haɗakar hukumar UNICEF da kungiyar tarayyar Turai domin faɗakar da jami'an tsaron Najeriya kan yadda za su tafiyar da lamuran da suka shafi ƙananan yara da suka shiga hannunsu. Gwamnatin Amurka ta ƙara jaddada ƙudurinta na ci gaba da tallafawa ƙasar Ghana, musamman ta ɓangaren tsaro da tattalin arziki. Muna kuma nan tafiye da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Wata ziyarar da ba a saba gani ba a wannan makon lokacin da sojin ruwan ƙasar China suka kai ziyara Najeriya. Lamarin ya tayar da tambaya game da aniyar sojojin Beijing a mashigin tekun Gina mai matukar muhimmanci. Jiragen yakin ƙasar China uku sun shafe kwanaki biyar a tashar jiragen ruwa ta Lagos, inda jami'an Najeriya da na China suka ce ziyarar na da nufin inganta tsaron tekun yankin da ke fama da matsalar ƴan fashin teku. Tunda dai ƙasar China na da sansanin soja a ƙasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin nahiyar Afirka, kuma jami'an Amurka sun daɗe suna hasashen cewa Beijing na shirin ƙara wani sansanin. Da muryar Amurka ta tambaya ko dalilin ziyarar ita ce na duba yiwuwar kafa sansanin soja na biyu a Afirka, jami'an ofishin jakadancin China da ke Najeriya da Washington sun kisce komai. Ƙasar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya da ƙasar China sun tattauna yiwuwar ƙulla yarjejeniya da suka haɗa da wuraren shakatawa da shimfiɗa bututun mai da kuma adanan uranium. Jakadan ƙasar China a jamhuriyar Nijar, Xiang Peng, ya bayyana cewa ƙasar China za ta gina wani wurin shakatawa na masana'antu wanda zai shafi masana'antu da suka haɗa da noma da harkar ma'adanai da gidaje, a cewar wani saƙo da shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya wallafa a shafinsa na Twitter. Saƙon ya ce yarjejeniyar ta biyo bayan wani taron zuba jari tsakanin China da Nijar da aka gudanar a watan Afrilu. Kwanaki kafin ya yi magana kan wannan yarjejeniyoyin, wata tawaga daga kamfanin sarrafa uranium na ƙasar China ko CNUC ta tattauna batun dawo da aikin haƙar ma'adanan uranium a yankunan arewacin Nijar shekaru tara bayan watsi da aikin saboda rashin cinikin kayayyaki a kasuwannin duniya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗi yau Alhamis cewa shugaban rundunar sojojin haya na Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus kuma ya koma ƙasar Rasha. Prigozhin ya tafi Belarus a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankali da Prigozhin ya haddasa na gajeren lokaci a ranar 23 ga watan Yuni kan shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron Rasha. Gwamnatin ƙasar Rasha ce ke biyan ƙungiyar Prigozhin ta Wagner kuɗin haya domin yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine, amma ya yi ta ƙorafin cewa Rasha ba ta bai wa sojojinsa isassun harsasai. Ba za a iya tabbatar da da'awar Lukashenko na cewa Prigozhin, wanda ya kasance makusancin Putin, ya koma Rasha nan da nan ba, kuma fadar Kremlin ta ƙi cewa komai kan inda Prigozhin yake. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Rasha sun rawaito cewa an gan shi kwanan nan a ofishinsa da ke St. Petersburg. Jiya Laraba, ƙasar Kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da Somalia da tarare a rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a ƙasarta da ake danganta da ƙungiyar Al-Shabab. Ministan cikin gidan ƙasar Kitu Kindiki ya ce matakin sake bude kan iyakokin kasashen da ke Mandera da Lamu da kuma Garissa da ke kan iyaka da Somalia ba zai ci gaba ba kamar yadda aka sanar a watan Mayu. Matakin na zuwa ne bayan kisan wasu fararen hula biyar da kuma mutuwar wasu jami'an 'yan sanda takwas a Kenya a wasu al'amura daban-daban a kusa da kan iyaka a watan da ya gabata da ake zargin kungiyar Al-Shabab. Daga ƙarshe kamfanin dillancin labaran Iran ya bayyana cewa Iran ta ce ta samu umarnin kotu na kama jirgin ruwan na Richmond Bayoga bayan ya yi karo da wani jirgin ruwan Iran a mashigin tekun Oman. Sanadiyar sojan ruwan Amurka ta ce ta shiga tsakani ne domin hana Iran kwace wasu jiragen ruwa biyu na kasuwanci a mashigin tekun Oman jiya Laraba. A cewar sanarwar Iran daga cibiyar bincike da ceto ta ruwa ta lardin Hormozgan na kasar Iran, wani jirgi mai dauke da tutar Bahamas mai suna Richmond Bayoga ya yi karo da wani jirgin ruwan na Iran dauke da ma'aikatan jirgin guda bakwai da mugun nufi ya kuma raunata mutane biyar. Kimanin kashi biyar na albarkatun danyen man da ake samarwa a duniya yana ratsa ta mashigin Hamas, wani wuri da ke tsakanin Iran da Oman, a cewar bayanai da kamfanin bincike na Voteza.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A yau dinnan wata babbar kotu a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta amince da bukatar bada belin dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda DCP Abba Kyari bayan kwashe tsawon watanni 18 a tsare bisa tuhumar alaka da almundanar kudade da ke da alaka da hush puppy da kuma alaka da kudin miyagun kwayoyi. To sai dai kuma har yanzu tsugunne bata kare ba, domin kuwa ana ci gaba da tsare shi bisa wata tuhumar ta daban. Wakiliyar mu a Abuja, Halima Abdulrauf, ta tattauna da ɗaya daga cikin lauyoyin Abba Kyari, barista Hamza Nuhu Dantani, dangane da wannan batu.
Gaskiya ne an ba da bili ɗin shi, amma abin da nake so na fayyacewa masu sauraro shi ne yana fuskantar cases guda biyu, kuma agency ne suka gabatar da shi a kotu da court na goma before Justice Emeka Nwite da kuma court 9 before Justice James Omotoshu. So yanzu court na Omotoshu ne ta ba da bili ɗin shi, so insha Allah ko muna tunanin ya kotun ma zan mu yi applying bail su ma insha Allah da ikon Allah, da dai tunanin mu insha Allah za su iya ba da wannan bili ɗin su ma na su.
Na'am, to menene wannan ke nufi a gare ku?
Eh, to mu a wurin babban nasara ne, mutum ne da aka rike shi ta wuya aka kuma rike shi ta konkoso. So yanzu mun yi kokarin mun balle abin da suka rike shi ta wuya, yanzu insha Allah na konkoso ma za mu yi kokarin mu kunce wannan abin da suka dauke shi da don Allah. Kuma duka abukan zargi ne na mu'amala da miyagun kwayoyi da kuma almundahana da kuraden drugs.
Na'am, to yaushe za ku nema beli a ɗayan kotun?
Insha Allah muna tunanin za mu kara zama da sauran lauyoyin mu, mu dan zauna mu shawara mu ga yadda insha Allah za mu mika kokin na ba da shi a bilin insha Allah.
To wannan bilin da aka bayar shin zai iya fita daga inda aka ajiye shi ko sai an samu na biyun?
Ah, dole sai an samu na biyun. Ai kin san na biyun ba su ba da bilin din shi ba. So the more dama in kana fuskantar criminal cases a kotuna daban-daban, kuma duk aka rike ka ko kuma aka hana bayar bilin dinka, ko da ɗayan ta bayar da bilin sai ɗayan ma ta bayar. So yana ɗaya daga cikin condition ma da su kotun suka ba mu akan cewa lalle-lalle sai idan an yi watsi da ƙaran kotun ko kuma an ba da bilin din shi sannan sai ya iya fita. Amma dai dan Allah ya Allah ku zai fita. Abin da ita kotu ta yi la'akari wajen ba da bili din abu guda biyu ba zuwa uku. Na farko sun ce mutumin nan bai taba yin capital offense ba, kuma abin da ake charging din shi ba capital offense ba ne.
Wato bai taba aikata babban laifi ba.
Yawwa, kuma laifin da aka kawo shi gaban kotu ma ba babban laifi ba ne. Na biyu kuma sun ce tun lokacin da ɗan ta'adda suka zo suka fasa kuje prison, mutane wanda ake rike da su a prison 85% ko 90% sun gudu, amma Abba Kyari bai gudu ba. Ya nuna cewa wannan ba mutum da zai iya guduwa bane, ko ba mutum bane da yake da aji tsoron ya gudu, saboda babban dan sanda ne, ma'aikaci ne, kuma sananne ne. Su ko an bar shi a kotu ma ba yin tunanin guduwa da zai yi ko kuma ya zo ya yi interfering with investigation. To yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suka ba da bili ɗin shi. Kuma sun ce abin da ake tuhumar shi da shi ma is bailable offense, offense ne da ake ba da bili akai. So shi alkalin ya ce bai ga dalilin da zai sa ya rike Abba Kyari har zuwa wani lokaci ko kuma a ƙara rike shi ba. So shi sa ma ya sake Abba Kyari a bili.
Mista Hamza Nuhu Dantani kenan, ɗaya daga cikin lauyoyin Abba Kyari. A can yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma kungiyar nan ta rajin kafa a kasar Biafra da aka fi sani da IPOB ta bayar da wani sabon umarni ga al'ummar yankin da su ci gaba da zama a gida ba fita na tsawon kwanaki 8 domin ƙara matsin lamba ga gwamnatin kasar na ta sako jagoran su Nnamdi Kanu. Yan bindigar rike da makamai suna gudanar da sintirin tabbatar da ana bin wannan umarnin nasu, inda har suka kai hari a wata kasuwa, lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka. Wakilin mu a yankin na Niger Delta Lamido Abubakar ya aika mana da wannan rahoto.
To annatin dai na ƴan kungiyar ta IPOB bisa ga dukkan alamu ya fi tsananta ne a jihar Ebonyi, inda jama'a da dama suka kaurace ma harkokin su na yau da kullum. Kungiyar ta IPOB dai dake wannan sintiri suna cikin motoci kuma fuskokin su duka a rufe sanye da jajayen kyallaye. Haka kuma nan take suka fara bude wuta, inda mutane da dama suka jikkata musamman a kan titin wata babbar kasuwa dake birnin Abakalike dake jihar ta Ebonyi. Gama abinda shugaban yan sintirin ke fadi. Yana cewa ne dole ne a wannan kasuwa ta Abakalike kar ku bar komai, ku tabbatar da kun kona komai domin a ci gaba da gudanar da zaman gida na dole bisa umarnin da muka bai na kwanaki 8 musamman daga ranar 4 ga watan Yuli zuwa 11 ga watan Yuli na shekara ta 2023 da muke ciki. Kuma ba za mu daina ba sai an sako jagoran kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu. Mazauna yankin na ci gaba da nuna matukar kaduwa dangane da hali da aka shiga. Gama abin da suke cewa
is killing to is not everywhere.
Wannan tana cewa ne sunana Ijoma, kashe-kashe sun isa haka a jihar Ebonyi, kusan babu wanda ya tsira kama daga jami'an tsaro da Hausawa da Ibo da Yarbawa. Muna cikin fargaba sakamakon tu'annatin yan bindigar da kungiyar IPOB. Kuma abin takaici a nan shine bayan an kashe dimbin rayuka sai ka ji ana cewa yan bindigan da ba a kai ga ganewa ba, to mu ba mu gane waɗannan yan bindiga ba, muna ganin dai an san su. Muna jin ana faɗin dokar zaman gida ta dole. To amma ina son in yi tafiye-tafiye sakamakon fargaba, ba na iya gudanar da kowace irin tafiya. Shi ma wannan ya ce,
"King of people up and down, whether Yoruba, whether Ibo, whether Hausa."
Na cewa ne rayuka da dama sun salwanta, kuma hakkin hukumomi ne su kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a sakamakon tashi-tashin hankulan kungiyar IPOB da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Kuma abin da ke faruwa a yanzu babu kyau ko kadan, domin haka muna kira ga hukumomi da su dauki matakai. Kashe-kashe sun isa haka.
This problem is too much.
Masu dauke da bindigogi dai waɗanda suka aikata wannan ta'asa ana zargin ƴan kungiyar ne ta IPOB a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Kuma duk kokarin da na yi na jin ta bakin jami'an tsaro dangane da wannan lamarin ya citura. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Ta gaida Lamido Abubakar. A Najeriya sau da yawa ƙananan yara suke fuskantar nau'o'i daban-daban na musgunawa idan suka fada hannun jami'an tsaro da suna aikata laifi ko kuma an ci zarafinsu sakamakon rashin bin ka'idar aikin yadda ya kamata a yi da su a irin wannan yanayi. Akan haka ne asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da tallafin ƙungiyar Tarayyar Turai suka haɗa hannu da wasu hukumomi domin faɗakar da jami'an 'yan sanda kan irin wannan lamari. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Duk lokacin da aka samu cin zarafin yaro ko yarinya, akasari waɗanda aka ci zarafin nasu da mayan uwansu, to aiki ya same su na yawon wurare daban-daban domin neman haƙi ko kuma makamancin haka.
Sunana Aminu Dikko Binji, mabudin Binji, ni ke kula da surveillancing coordinator na Sokoto State. So da yawa musamman mu da muke a karkara ana samun kyasa-kyasai waɗanda ke tasowa wajen bincike, wajen kamo mai laifi, wajen tura abin kotu, wani bi sai mu ga kamar ana jan ƙafa. so da yawa su uyayen yara musamman talakawa kuma wanda ke cikin ƙauyuka kan cewa ai tsawon shekara kaza, tsawon wata kaza, tsawon kwana kaza ana ja in ja wurin jami'an tsaro wurin tattalin a ga an zartar da hukunci ga shi wanda ya aikata lahi ga ƴaƴansu.
Ko a bangaren shari'a ma jami'an da ke aiki suna fama da shan wahala idan lamarin bincike ya hada da kananan yara.
Sunana dai Aishatu Ahmed Ka'oje, ni a director, babban director mai shigar da kara ta jihar Sokoto wadda aka ce ma DPP. To mun san kalubalen da muke fuskanta wata na game da ƴan sanda. Idan shari'a ta danganci kananan yara da koda sun aikata laihi ne ko kuma a su shedu ne ko kuma su anka aikata ma laihin su aka ce ma victims. Su a masu binciken cases in sun faru can ake kai musu kara suke bincike in sun gama bincike su turo muna. Saboda idan ba su yi bincike mai kyau ba kaga mu kuma ba za mu yi prosecution din mu da kyau ba.
Yanzu asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya tare da tallafin kungiyar Tarayyar Turai sun yi kura domin ganin an samu sauyi akan wannan matsalar musamman ta hujin kula da yadda jami'an ƴan sanda za su rika tu'amuli da kananan yara wadanda suka shiga hannu akan sun yi ko an yi musu laifi ko kuma idan za su bayar da shaida akan laifin da aka aikata.
My name is Mariam Said. I'm the chief of field office in Sokoto. So that's UNICEF Sokoto field office. And I would like to thank our donors, which is the European Union, to compile.
Mariam Said, jami'ar da ke kula da ofishin asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya shiyar Sokoto, ta ce tare da tallafin kungiyar Tarayyar Turai sun wallafa kundi guda biyu waɗanda za su yi wa jami'an ƴan sanda jamakafi akan yadda za su kula da kananan yara idan sun shiga hannu akan wata matsala. An wallafa waɗannan kundayen ta yadda za a fahimce su cikin sauƙi akan yadda za a kare haƙƙi da kuma martaba kananan yara. To ko yaya jami'an tsaro suka kalli wannan yunkurin? Ali Hayatu kai gama shine kwamishinan ƴan sanda a jihar Sokoto.
Ba karamin amfani bane don dole ne ana harka muna harkoki da mutane da yawa. Misali akwai mata ciki, akwai yara ciki. Idan an samu kungiya da za ta zo ta nuna mana hanyoyin da za mu bi wajen harkan yara da mata da sauransu, harka ne wadda yake muna bukatan shi a kulli yomi.
Wannan yunkurin da aka fara a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yana da zimmar game dukkanin jihohin Najeriya, kuma yunkuri ne idan masu ruwa da tsaki wajen kare haƙƙi da kuma mutuncin kananan yara ke ganin idan ya samu nasara zai taimaka gaya wajen cetowa da kuma kare martabar kananan yara idan suka fada hannun jami'an tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To daga Najeriya za mu garzaya a kasar Ghana, inda gwamnatin kasar Amurka ta jaddada kudurinta na ci gaba da taimakon Ghana din ta fannoni da dama musamman bangaren tsaro da tattalin arziki. Jakadiyar Amurka a kasar Ghana, Virginia Palmer, ta ce wato ita ce ta bayyana haka a yayin bikin cika shekaru 247 da samun yancin kan Amurka da aka gudanar a kasar. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Taron da aka gudanar a harabar ofishin jakadancin Amurka a babban birnin Ghana, Accra, ya samu halartar jama'an kasar Amurka masu zama Ghana da jami'an diplomasiya da wasu manyan jami'an gwamnatin Ghana da dai sauransu. Yayin jawabin da jakadiyan Amurka a Ghana, Virginia Palmer, ta jinjinawa gwamnatin Ghana bisa gudunmuwar da take bayarwa wajen samar da tsaro a yankin Sahel da majalisar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya, ta ce a kasafai mataimakiyin shugaban Amurka Kamala Harris ta ɗau wannan matakin ziyarar Ghana farko a lokacin da take ran gadi a wasu ƙasashen nahiyar Afirka ba, kuma ba don ƙarfin halakar da ke tsakanin Amurka da Ghana ba, amma sabida gudunmuwa mai yawa da Ghana ke bayarwa wajen samar da tsaro a yankin Sahel da majalisar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya tare da ƙarfin demokradiyya a ƙasar, da ya zamo abin koyi ga wasu ƙasashe a yankin ya sanya hakan. Akwai ƙarfin halakan tsaro tsakaninmu da Ghana, sabida a baya-bayan nan ma Ghana da Amurka sun jagoranci atisayen dakarun sojan ƙasa da ƙasa da ya kunshi ƙasashe 29, kuma nan zuwa ba da jimawa ba za mu kaddamar da wasu manyan jiragen ruwa guda biyu da za mu baiwa dakarun tsaron tekun Ghana tare da ba su wasu manya-manyan kayan aiki. Jakadiyan Amurkan ta kara da cewa gwamnatin Amurka ta tallafa wa Ghana ta hanyoyi da dama, kuma za ta ci gaba da aiwatar da hakan kamar yadda mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa yayin ziyararta a Ghana. Gwamnatin Amurka Amurka da kamfanoninta za su taimaka Ghana ta farfado daga matsalan karyan tattalin arziki da ta tsunduma a ciki, inji ta. Ita kuwa ministan sadarwa ta kasar Ghana Osula Usu Ekufo da ta yi magana da yawun gwamnatin Ghana yayin taron ta ce ko shakka babu Amurka ta taimaka ma Ghana ta fannoni da dama, ciki har da samar da yancin kasar Amurka na daga cikin manyan kasashe da muke huddan kasuwanci da su, kuma abinda ke taimako ne sosai wajen samar da sana'ar yi tare da karfafa tattalin arzikin kasar mu. A shekarar 2022 ma kasuwanci tsakanin kasashe biyun, wato Ghana da Amurka, ya kai biliyan 3.7 na dalan Amurka.
Ghana US bilateral trade reached $3.7 billion.
Koshin wannan taimako ta fannin tsaro da gwamnatin Amurka ke ci gaba da yi ma Ghana zai iya bada gudunmuwa ne a kokarin da ake yi wajen tinkarar matsalan barazanar ta'addanci da ke addaban yankin Sahel. Wannan ne tambaya da nayi ma ambasada Umar Sanda Ahmad, tsohon babban jami'i ne a dakarun sojan kasar Ghana. Kana mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen kasar, inda yake cewa wannan taimako yana da muhimmanci sosai musamman yayin da majalisar dinkin duniya ke shirin janye dakarun wanzar da zaman lafiya a wasu kasashen yankin Sahel din.
Ka lura tun shekaran jiya United Nations wani zuwa da end of December za a bari Mali South, in sun bar Mali Burkina da sauransu zai kawo mana damuwa. It means a cikin turanci it's opening up the Ghanaian border face to face da waɗanda za su shigo, inda Mali da Burkina ba su iya sun kiyaye waɗannan masu ta'addanci ba. Yashi a kai wannan in an ba Ghana wani gudunmuwa zai amfanar da mu ne kwarai.
Ghana dai na ɗaya daga cikin jerin ƙasashen nahiyar Afirka da Amurka ke da ƙarfin hudda da su, inda ma a baya-bayan nan Ghana ta bakunci sojojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka a wani atisayen haɗaka domin tabbatar da tsaron nahiyar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A kaida Hamza Adam, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Tutun ya shirin ne da batun kwallon kafa na mata na duniya da za a gudanar a cikin wannan shekara ta 2023, wanda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta shirya da za a fara ranar 20 ga watan nan na Yuli da muke ciki a kasashen Australia da kuma New Zealand. Akwai timatimai guda 32 da za su fafata a tsakaninsu domin neman cin wannan kofi. An kasa timatiman ne har rukuni guda 8 a zagayen farko. A rukunin A akwai mai masaukin baki kasar New Zealand da kasar Norway, sai kasar Philippines da kasar Switzerland. A rukunin B akwai ɗaya mai masaukin bakin, wato kasar Australia da kasar Canada da kasar Nigeria, sai kasar Ireland. A rukunin C akwai kasashen Costa Rica, Japan, Spain da kuma kasar Zambia. Sai rukunin D akwai kasashen China, Denmark, England da kuma kasar Haiti. A rukunin A akwai kasashen Netherlands, Portugal, Amurka, sai kasar Vietnam. Sai rukunin F akwai kasashen Brazil, Faransa, Jamaica sai kasar Panama. A rukunin ga akwai kasashen Argentina, Italia, Afirka ta Kudu, sai kasar Sweden. Sai rukunin ha wato rukunin na ƙarshe akwai kasashen Colombia da Jamus da kasar Korea ta Kudu sai kasar Morocco. Halin da ake ciki rotuni daga Najeriya na bayanin cewa tuni har kungiyar Super Falcons sun isa birnin Brisbane ta kasar Australia domin shirye-shiryen gasar kwallon kafan na mata na duniya. Za su zauna na tsawon kwanaki 15 suna samun horo a hannun kocinsu Randy Waldron. Ana sa ran za su wuce birnin Melbourne ana gobe fafatawarsu da kasar Canada a ranar 21 na watan Yulin wannan shekarar. A wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafa ta kasashen Turai wato European League ta fitar da jerin sunayen kasashe guda 10 da wasan league ɗinsu ya fi kyau. Na farko ita ce kasar Ingila Premier League, ta biyu kasar Italia Serie A, sai kuma kasar Jamus Bundesliga, sai kuma Spaniya La Liga, ta biyar Belgium tana buga wato Belgium Pro League, sai Netherlands mai buga Eredivisie, ta bakwai Faransa mai buga League One, kasar Portugal ita ce ta takwas tana buga Liga Portugal, sai kasar Turkiya ita ce ta tara tana buga Super League. Kasa ta goma ita ce kasar Switzerland tana buga Swiss Super League. Da ƙarshe kuma akwai tababa kan batun shahararren dan wasan gaba na kwallon kafa na club din PSG Kylian Mbappe, kasancewarsa bai sa hannu don sabunta kwantiraginsa da club din PSG din ba, domin kwantiraginsa nasa zai kawo ga ƙarshe a ƙarshen shekarar baɗi. A yayin da aka bayyana sunan Luis Enrique a sabon coaching club din, wani labari da dumi-duminsa na bayanin cewa Neymar, wanda shi ma mai buga wasa ne a club din PSG din, shi ma ya yi adabo da club din, inda ake kyautar zaton zai je su haɗe da abokin takeledansa Messi a club din Inter Miami ta ƙasar Amurka. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Ta gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, wata ziyara da ba a saba gani ba a wannan makon lokacin da sojojin ruwan ƙasar China suka kai ziyara Najeriya, lamarin da ya tayar da tambaya game da aniyar sojojin Beijing a mashigin tekun Gini mai matukar mahimmanci. Jiragen yakin ƙasar China uku sun shafa kwanaki 5 a tashar jiragen ruwa ta Lagos, inda jami'an Najeriya da na China suka ce ziyarar na da nufin inganta tsaron tekun yankin da ke fama da matsalar 'yan fashin teku. Kasar Nijar da ke makwabtakar Najeriya da kasar China sun tattauna yiwuwar kulla wasu yarjejeniya da suka hada da wuraren shakata da shimfiɗa bututun mai da kuma ma'adanin uranium. Jakadan kasar China a jamhuriyar Nijar, Xiang Pen, ya bayyana cewa kasar China za ta gina wani wurin shakata na masana'antu wanda zai shafi harkokin noma, haƙar ma'adanai da gidaje, a cewar wani saƙon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya wallafa a shafinsa na Twitter. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗi yau a lamis cewa shugaban rundunar sojojin haya na Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus kuma ya koma ƙasar Rasha. Prigozhin ya tafi Belarus a matsayin wani ɓangare ne yarjejeniyar ya kawo ƙarshen tashin hankalin da ya haddasa na gajerar lokaci a ranar 23 ga watan Yuli kan shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar Rasha. Gwamnatin ƙasar Rasha ce ke biyan kungiyar Prigozhin ta Wagner kuɗin haya domin yaƙi da sojojin Rasha a Ukraine, amma ta yi ta ƙorafin cewa Rasha ba ta baiwa sojojinsa isassun harsasai.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.